da izin Allah subhanahu wa ta'ala yau muna 27 ga wata na 7 watan Rajab kenan shekara ta 1446 hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda ya dace wa 27 din watan 1 miladiya na 2025 darasi na 15 da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littahin tathirul janan wal arkan an darani shirki wal kufran malan ya mana bayanai game da cewa ba a kiran kowa sai Allah sai aka samu wasu daga cikin waɗanda suke al mubtadi'a waɗanda suke yan bid'a sun nuna cewa za a iya roƙon wani ba Allah ba sannan kuma suka kawo wasu shubuhohi wanda wani abun bai ma zamna a matsayin shubha a karan kanta ba saboda ba da amsa a kan shi wani abu ne wanda yake mai sauki dukkan mutum musulmi karkashin Qur'ani da hadisi ya san cewa ba a roƙon kowa abinda Allah kadai yake yi ba a roƙon kowa sai Allah subhanahu wataala annabawan Allah aka haka suka tahi dukkan damuwa da suka shiga sun kasance suna roƙon Allah ne sannan kuma haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a cikin dalilai waɗanda sun wuce a lissafa wanda malam ya ambata mana su a baya to malam bayan ya ka shubha guda 8 na waɗanda suke ga cewa za a iya kiran wani maimakin a kira Allah sai malam ya ce ar-raddu ala hujajil mubtadi'in wa tafnidiha yace raddi akan hujjojin waɗanda suke yan bid'a wa tafnidiha sannan kuma dalala ta wannan hujjar tasu da kaita kasa da cewa ba haka ba Allah subhanahu wataala ya sabkar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaci wa ila alqari il jawabu an tilka shubahi fa naqulu awalan li ya'lam alqari anna tawassul bid'atun laysa bikufrin wa innama alkufru huwa alistighasatu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw bi ghayrihi kama marra ghayra marratin wana mun yi shi a wancan satin da ya wuce malaci wa thaniyan laysa fit tawassuli bil amwati game da tawassuli mutun ya nemi ison Allah game da neman daukin wani mutumin da ya mutu malaci kwata kwata babu wani hadithun sahihun aw hasanun hadisi sahihi babu hadisi hasan ma babu duk wani hadisi da kaga yazo a wannan bangaren malaci wa inna wa kullu ma warada imma da'ifun wa imma mawdu' ko ya zama hadisi mawdu'i ko kuma zaman to hadisi da'ifi wanda duka guda biyun nan ba sa tsayawa a matsayin hujjar sunan musulunci to yanzu malam zai shiga ba da amsa akan waɗannan shubuhohi guda 8 shubha ta farko malaci fa amma hadisu al-ihtijaj bi tawassuli adama faqad sabaqa al-jawabu anhu bayani akan cewa annabi adam alayhi salatu wassalam ya nemi kusancin Allah subhanahu wataala akan cewa saboda girman manzon Allah kamar da muka wuce shi a baya malai ce amsa akan wannan ya riga ya gabata saboda hadisi ne wanda kwata-kwata hadisi ne ma mawdu'i kamar da bayani ya shuhudu a baya shubha ta biyu suna kawo hadisin Allahumma inni as'aluka bi haqqi sa'ilina ya Allah ina roƙonka da haƙƙin waɗanda suke roƙonka akan Allah ka biya bukata ta kaza malaci ai wannan ka duba cikin as-silsilatu ad-da'ifa hadisi mai lamba na 24 fa innahu da'ifun hadisi ne wanda yake mai rauni babu zancen a kafa hujja game da abin da ya shahi karantarwa addini akan wannan hadisi malaci ƙarin bayani da akan shi wannan hadisin na Allahumma inni as'aluka kace ya Allah ina roƙonka da haƙƙin masu roƙonka malaci qala al-hafiz al-haythami fi majma'i zawaidi hadha isnaduhu musalsalun bid-du'afa wane mutum sai wannan hadisin sanadin shi yace jerin gwano ne aka samu na wasu mutane daban-daban wanda dukkan su rauni gare su kenan zaman kago ne eh ba wani wanda zai tsaya ya tokare wani malaci atiyatu na harko akwai atiya shine al-aufi atiyatu al-aufi wal fudail ibn marzuq wal fadl ibn al-muwaffaq malaci kulluhum du'afa waɗannan mutanen guda uku da shi atiya da shi al-fudail da shi al-fadl waɗannan mutanen gaba ɗayan su a ma'aunin malaman hadisi mutane ne masu rauni, ba sa iya naƙalto magana daga manzan da Allah ya aiko a amsa saboda ba su da wannan kwalitin. Kamar da ko a yau da ake rayuwa ka san maganganun mutane daban-daban, wani in ya faɗi magana kawai ka san garanti haka ne, wani kana ɗan ɗarɗar sai ka samu wani ɗan ƙara gaskantar da ita, wani kuma in ya faɗi kawai mubasharatan ma kana iya cewa kawai ƙarya ne. To haka a wancan lokacin ma, to waɗannan su ne za ka samu mutane daban-daban. Mutum ne wanda yake ya shahara da ƙarya, ya shahara da kaza, ya shahara da kaza, ko wani matsala daga cikin matsaloli waɗanda malaman hadisi suke lissawa shi a matsayin matsala, wanda kuma duniyar ilimi ta da ta yanzu duka tare da wannan. Malici kulluhum du'afa, yace wa ala taslimi annahu mukhtalafu fil fadl aw fil fudayl ibn marzuq, yace tare da cewa koda an samu sabani akan al fudayl ibn marzuq, na biyu su kenan, an samu sabani akan wani ya yarda cewa da'ifi ne, wani bai yarda cewa da'ifi bane ba, malici fa da'afahu ibn hibban wa an-nasa'i wa abi hatim, da abu hatim da imamu an-nasa'i da imamu ibn hibban, wannan duka manyan malaman hadisi ne, duka sun yarda akan cewa mutumin da'ifi ne. Amma kuma wa wasaqahu ibn ma'in, ibn ma'in ya wasaqa shi, ya ce mutum ne wanda yake thiqa ne, shine yahya, yahya ibn ma'in, shi kuma wannan shi ma bijimin malami ne a harakan da ya shahi ilimi na hadisi. To kaga nan al-imam ibn hibban, imam an-nasa'i, imam abu hatim sun ce wannan mutumin fudayl ibn marzuq da'ifi ne, amma a daidai lokacin da aka samu yahya ibn ma'in yana cewa mutum ne wanda yake thiqa ne, idan aka ce thiqa shine mutumin da aka yarda da shi. Kina kaga an samu maganganu guda biyu na malamai akan mutum guda daya. Malici wa qala ibn hibban fihi, yace ibn hibban yake fada akan shi al-fudayl ibn marzuq, yace yarwi an atiyyat al-awfi, yana yo riwaya daga atiyya al-awfi, yake cewa al-mawdu'at, yana rawaito wadanda maganganu wadanda aka jingina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah bai hade su ba, sune mawdu'at kenan, maganganu na ƙarya wanda aka jingina manzon Allah shine suke cewa hadisi mawdu'i. Malici wa huwa fi hadha alhadisi an atiyyat al-awfi fa inna al-jarha muqaddamun ala at-ta'dil, mudu wannan ibarar da kyau. Malici wa huwa, shi wannan Fudayl ibn Marzuq, malici ce fi hadha alhadis, game da wannan hadisi da aka kawo na Allahumma inni as'aluka bi haqqi sa'ilina, kuma iya cikin mazajin da suka rawaito wannan hadisin, kaga ga maganganun da malamai suka yi akan shi, sannan kuma ga maganganun da aka yi akan shi Atiyya ibn al-Awfi, al-Awfi yace an Atiyya al-Awfi, game da cewa ya rawaito maganar nan shi al-Fudayl daga wannan mutumin Atiyya al-Awfi, shi kuma Atiyya al-Awfi ya shahara da yiwa ko kuma kawo hadisan da ƙarerriki ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine malamai yace fa innal jarha, rauna nashi shi al-Fudayl ibn Marzuq, inda malamai suka yi anan wannan raunin muqaddamun, shine abin gabatarwa ala ta'dil, akan cewa wani ya ce mutum ne wanda yake adali ne ko kuma ya ce siƙa ne, kamar da Ibn Ma'in ya faɗa. Kenan zuri anan wannan hadisi shi ma baya daga cikin abin da za a iya kawo hujja da shi a bauta wa Allah subhanahu wataala. Maliki ta kaga yanzu wannan hadisin a karan kanshi ya turugo, ya ce kuma ba haka nan, ka duba wata dama da za ka samu malamai suna badawa ta kowane ɓangare, idan aka kawo ta shubha sai sun kai ta ƙasa. Yanzu ta ɓangaren dalilin da aka kawo na cewa Allahumma inni as'aluka bi haqqi sa'ilina, hadisi ya faɗi saboda ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Sai ce kuma law annana, law yake cewa ala annana law sallamna bi sihhati alhadis, yace kai amma dauki maganar Yahya ibn Ma'in game da wasaqa shi al-Fudayl ibn Marzuq dai, amma dauki wannan maganar a ce hadisin ya inganta ma. Sai ce fa inna la nusallimu anna haqqa sa'ilina makhluqun, can da Allahumma inni as'aluka bi haqqi sa'ilina, ko sai ce to mu ba ma sallabu musallama ba akan cewa haƙƙin masu tambayan Allah, wannan haƙƙi a karan kanshi makhluqun, halitta ne a ai ba halitta bane ba. Misali Allah subhanahu wa ta'ala dauki alƙawarin kare annabawa, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayatid dunya, ko kaga wannan shine haqqu sa'ilin, me haqqu sa'ilina, Allah zai ba su kariya, wannan kariya halitta ce ga ta nan dungurungun, a ba halitta bace ba. Kenan haka wa yake bada wannan kariyan? Allah. Kenan koda a ce misali a wannan ma'anar, to sai dai zamanto wanda yake bada kariyar kenan ita ce sifa ta Ubangiji subhanahu wataala wanda babu wanda yake bada kariya sai Allah kenan anan ma in ma ya tabbata a ce manzon Allah hadi to abin yana komawa ne zuwa ga wata sifa daga cikin sifofin Allah wanda shine bada kariya ga masu imani da annabawa kenan wa aka roka Allah aka roka musanin ku kun gane tamam sai yake cewa la fa inna la nusallimu anna haqqa sa'ilina makhluqun yace iz tare da cewa haqquhum haƙƙin da masu roƙan Allah suke da a wajen Allah huwa ijabatullahi Allah ya amsa musu wa i'ta'uhum Allah ya basu abinda suka roƙa wa i'ta'uhum su'alahum abinda suka roƙa Allah ya basu wannan shine haƙƙin waɗanda suka roƙi Allah a wajen Allah ku to malaike ya ce wa huma waɗannan ababe da aka ambata maka yace sifatani lahu ta'ala sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala shine wanda yake amsawa kuma shine wanda yake badawa kenan aliful isnin anan zai koma zuwa ga abin da ya shafi ijabatullahi sannan kuma da yanda Allah yake baiwa waɗanda suka roke shi kenan daga sifar wace ce waye yake amsa adda Allah in ka amsa in yi amsa kuma waye yake baka abin da ka roka Allah kenan daga menene sifofin Allah ne kenan haka wadan wani yazo ya dogi akan cewa ma hadisin ya tabbata anna allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina to wannan sifofi ne haƙƙin nan ba halitta bace ba inma sifa ce ta Allah shi ke taimaka masu imani kuma shi ke amsa addu'an su dan kenan koda ka hodi haka kenan Allah ka roka shi ne bayan da malaike sun wannan nan malaike fa yake cewa fa haqqul khalqi haƙƙin da halitta suke da kad yakunu zai iya kasancewa sifatan min sifatillahi sifa ce daga cikin sifofin Allah na abin da ya shafi amsa addu'a da ubangiji yake yi qala ta'ala wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah yace ai haƙi ne akan mu Allah yace mun dora ma kan mu cewa mu taimaka wa mu'minai kaga haqqu sa'ilina shine me nasrul mu'minina man yansurul mu'minin Allah kenan koda ka faɗi wannan da wannan mahanga kenan zai zama to dai gaba ɗaya hallo an tattara ne an dunguma an kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala to wannan shine bayanin da malamin mana kenan allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina za a bada amsa ta bangare guda biyu bangare na farko hadisi bai tabbata ba in ka ce in ka tsaya anan halas magana ta rige ta kare in kuma ma aka nuna cewa ga su ya ibnu ma'in sun wasaqa fudail ibnu marzuq to hallo ga wata amsa ta daban wanda ita ce ai wannan haqqu sa'ilina ai ba wani halitta bane ba wanda gashin dan gurungum bari na mace sifa ce ta Allah Allah ne dokan makan shi alƙawalin zai taimaka wa masu imani zai taimaka wa manzanni zai amsa addu'an su zai kaza to wannan amsan kaga sifa ce ta Ubangiji kenan dai a takaice wa aka roka an roki Allah mali ce shubha ta uku wal jawabu min hadisi Fatima binti Asadin bada amsa akan hadisin Fatima bintu Asad malaike ta wannan hadisi shi ma a karan kanshi hadisi ne wanda yake bai tabbata ba wani hadisi ne shine lokacin da wanda yake cewa mahaifiyar Ali ibn Abi Talib ko wanda tare ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaman makaranta wancan sati da gaba waqad rabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam karshe manzon Allah yake cewa rahimakillahu ya ummi ba'da ummi sai har zuwa inda yake ce allahumma ighfir li ummi fatima bint asad wa wassi' madkhalaha bi haqqi nabiyyika to wannan hadisi a karan kan shi ma la yasihu bai inganta ba to shine mal an yake cewa jawabi akan hadisin fatima diyar asad annahu da'ifun aidan shi ma dai kwatsashi da wancan hadisin da ya gabata na allahumma inni as'aluka bi haqqi sa'ilina shi ma da'ifin ne yace fa inna fihi rauh ibn salih al-basri a cikin jerin gwanan bazajen da suka rawaito hadisin akwai mutum da ake kira shi da suna Rau'u dan Salihu wannan mutumin a karan kanshi Rau' ibn Salih dinnan al-Basri wa huwa da'ifun shukku rauni gare shi ba a iya amsan maganar da yazo da ita jingina ta zuwa ga manzon Allah saboda mutumin da yake raunana ne malice kaga wannan ta bangare bai inganta ba ku sai ce kuma wa ala fardi taslimi sihhatihi kai mu ma ce mun yarda cewa hadisin ya inganta malice fa haqqul anbiya'i ghairu makhluqin irin na sama ne shi ma ai haƙƙin annabawa akan ubangiji ai haƙƙin akan kanshi ba halitta bane ba barazana ce ai gashi na wannan shine haƙƙin Allah akan annabawa haƙƙin annabawa akan Allah babu wannan ko inama cewa haƙƙin Allah ya amsawa annabawa ya basu gudunmuwa ya basu kaza to wannan abun akan kanshi kuma dalle sifa ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala. To shine malaki ta shi ma amma ce ya inganta wa ala fardi, wanda shi ne suke cewa tasliman lil jadal. Kamar misali kuna garrama da wani akan abu kaza, sai ka ce abin da kake son ma na yarda aka a ce ya inganta, to ai kuma akwai matsala kaza. Saboda shi hadisi da'ifi yana nan tattare da matsaloli da yawa, saboda ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bace ba. To shine malaka ya ce wa ala fardi taslimi sihhatihi fa haqqul anbiya yace ghairu makhluqin kama qaddamna, kamar yadda muka gabatar fi hadisi a cikin hadisi Allahumma ya Allah inni as'aluka bi haqqi sa'ilina, kenan wanda yake sama yace bal innahu sifatun min sifati Allah ta'ala, bal bari dai haqqin manzanni akan Allah ko kuma haƙƙin mutane akan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, suka tambaye shi suka roƙe shi cewa shine sifa ce daga cikin sifofin Allah, akan ya amsa musu sai ce wa huwa nusratuhu lil awliya lil anbiya, Allah ya taimakawa manzanni, wa irda'uhum Allah ya yardar da su, wa i'la'uhum ala aduwihim ko kuma ala a'da'ihim, Allah ya ɗaukaka waɗannan manzannin akan maƙiyansu. Kaga wannan shine haƙƙin da mutane suke da annaba suke da akan Allah subhanahu wataala a lokacin suka roƙe shi. Kenan kaga waye zai taimaka musu? Allah. Da haka kenan wannan taimakon wata sifa ce ta Ubangiji subhanahu wataala, kenan dai abin ya koma zuwa ga Allah Allah. Shubha ta hudu. Malaci wa amma ihtijajuhum. Kaga kafa hujjan da suke yi ala istighasati, akan neman tanyo a cikin abin da ba wanda zai iya tiya ka sai Allah. بقوله تعالى في قصة موسى أكم فتر الله سبحانه وتعالى أتكن قصر النبي موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فاستغاثه كان كلمة الاستغاثة سيني متنينشي الذي من شيعته وان ديكي بانجران كويكي جماعة النبي موسى yene mitanyo a wajen annabi Musa akan wancan bakin dan ɗaya da yake so ya mushi ta'addanci. Mutane ne guda biyu suke rigima, ɗaya banu Isra'ila ne, ɗaya bakin ne. Wannan banu Isra'ila sai yake tare da wa da annabi Musa alayhi salatu wasalam, shine min shi'atihi ay min jama'atihi, wanda yake tare da cikin jama'ar annabi Musa. Sai nemi annabi Musa ya kawo shi dauki, ga wani mutum yana nema ya zalunce shi. Shine annabi Musa da yazo da ya samu abokin amayyan ɗaya da mai kutuho sai mutu, fa wakazahu Musa fa qada alayhi, kawai sai mutu. Annaba suna da ƙarhi kuto ɗaya mai kawai mutu. To kaga anan shi wannan mutumin banu Isra'ila me ya nemi istighasa ko ya nemi ɗaukin annabi Musa alayhi salatu wassalam akan abokin rigimar shi. Malam sai yake ce ai wannan ba shubha bace ba. Sai ce fama asjamahu min istidlalin wa ma abradahu, yace mi ya kai wannan ruwan dadin sha a bangaren bige wannan hujjar, sannan kuma wa ma abradahu mi ya kai shi sanyi. Idan ka ce asjama, kamar an kenan ma'ana shi ruwa, kenan mi ya kai wannan ruwan saurin tunkudewa, kenan wannan hujjar sai kafa hujja ce mai saukin gusarwa, kuma mi ya kai ta dadin sha wajen bada amsa. Yace li annaha istighasatun, saboda ai neman dauki ne da shi wannan mutumin ya nema a wajen annabi Musa. Hayyun bi hayyin, shi mutumin da ya nemi daukin yana rayi, shi wanda aka nemi dauki a wajen shi yana mi annabi Musa, shi ma yana rayi. Malaki ta kuma fi ma yaqdiru alaihi, a cikin abin da annabi Musa yana iya yi, gashi ko ya iya yi, ya mai kutuho ya mutu. Kaya kenan, kamar misali wani abu ne ya gagare ka, ce wani astaghisu bika fi kaza, amma kuma a cikin abin da mutumin yana iya yi ba aikin Allah kaɗai ba. Akwai abin da aikin Allah ne kaɗai, ba a nema mutum ko yana rayi ba a nema a wajen shi, amma abin da wani yana da Allah ya ba wani ikon da zai iya yin wannan, wani taimaka min da kaza, wani taimako min da kaza, wannan ba laifi bane ba. Amma agaji da taimakon da ba a neman shi a wajen kowa, kuma ba wanda yake iya shi sai Allah, in ka nema a wajen wani Allah ka shirka ga Allah. Shine magana da ake kenan al-istighasatu bihayyin bihayyin, kenan raye da raye ne, ko fi ma yaqdiru alayhi, akan abinda annabi Musa yana iya yi. Malici wa laysa fi hadha khilafun, babu sabani tsakanin ma'abuta ilimi a cikin wannan al'amari. Kai ne kake hada da wani, sai kai ne wani ka maka dauki, gashi a tsaye kuma yana iya kakkarfa, wannan ba laifi bane ba. ba za ce ba kai ne mai dauki a wajen wanin Allah a wannan kai ne mai dauki ne a wajen kai rayiye shi rayiye sannan kuma a cikin abin da yake da iko akan shi malaiki to ala anna fi'lar rajuli al-isra'ili laysa bihujja cewa wannan aikin da shi wai bani isra'il kin nayi wannan wai malaiki wannan ba hujja bace da za a kafa akan halacce al-istighasatu bi ghayrillah ba za ka ce ai gashi na fastaghasahu alladhi huwa min shi'ati ala alladhi min adu ka ce ai shi sa muke neman dauki mu a wajen waliyai da kaza da kaza da kaza ba hujja bace malaiki wa ijabatu musa lahu amsa mushi da annabi musa yayi wa taqriruhu alayhi laysa bihujja annabi musa ya amsa mushi ko saboda gashi na har yazo ya kai ku to wa taqriruhu da tabbatar da abun da shi annabi musa alayhi salatu wasalam malaiki wannan laysa bihujjatin ba wani abu ne na hujjar za iya kawo hujja da shi me yasa li anna zalika qabla an yuha ilayhi koda ma a ce an yarda istighasa ce bi ghayrillah malaiki aito annabi musa yayi haka kafin amshi wahayi ne kafin amshi wahayi kafin amshi wahayi ana lissahi da shi a ana lissahi ne bayan amshi wahayi wannan mahuta ta farko kenan mahuta na biyu وسكوت الانبياء قبل بعثتهم ما ليت لا يدل على جواز المسكوت عنهم شرون ده النبي زي كاهن ايكو شي ده منزنتي اكن وني ابن ده يغني ا cikin mutanen shi wannan shurun baya nuna halaccin wannan aiki a karan kanshi ba za ka ce ai ga aiki kaza ma ai manzo ma ya gan shi ala lokacin ba aiko shi ba to wannan ba za ka hujja da shi ba ma liyace kuma kari akan wannan yace wa ba'da zalika kullihi laysa huwa min shari'atina ai shari'ar annabi Musa alayhi salatu wasalam ba ita bace shari'ar annabi Yusuf alayhi salatu wasalam me Allah yake cewa game da mahaifin shi wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arshi wa kharru lahu sujjada wannan shar'u man qablana laysa shar'an lana shari'ar wannan ta gabace ba shari'ar mu bace ba to shi ne malaiki anan wa ba'da zalika bayan haka gaba daya laysa huwa min shari'atina ba shari'ar mu bace ba kenan wannan zai turu ko a yanzu ka nemi dauki a wajen wanda yana iya yi hayyun qadirun ala zalika abinda an san wani mahaluki yana iya yi ba aikin Allah shi kadai bane ba wannan ba laifi bane ba amma ka zo ka bige ka rika kiran wanda yake cikin kabari ya mutu zaka hadi kana kama sunan shi zaka hadi kana kama mai sunan shi ya zai kare ka taya zai kare ka mutumin da ya mutu yana can cikin kabarin shi kai kuma daga nan saman duniya kana wane kare ka ko zaka hadi kama sunan shi to wannan nan ne ake abin da bai halatta ba amma misali wani abin da yanzu wane ya tashi ya tsaya wane na kusa shi yayi takartakar zai hadi sai ce wane rike ni kuma na iya rike shi wannan ba laifi bane ba amma cikin abin da baya iya ko kuma la'alla ma yana wani gari ka ce taimaka mana wani saman agaza mana kai kuma ga kana to wannan shine abin da addini bai rada shi ba malai ce wannan hujja ta hudu kenan ita ma ta rushe hujja ta biyar wa amma ihtijajuhum biqawlihi ta'ala walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima malai ce kaga wannan ayar da saka hujja ce walau annahum ina ma a ce su waɗannan da suka yi ba daidai ƙin nan ba izzalamu anfusam lokacin suka zalunci kawunansu ja'uka sun zo maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fastaghfirullah suka nemi gafaran Allah wastaghfara lahumur rasul ko manzon Allah ya nema musu gafaran Allah wanda wani abu ne sanin a lokacin da manzon Allah yake rayu ko wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum abu ne sanin ne mutum ya yi ba daidai bai zo wajen mazalla ya ce ya rasulullahi roƙa mini Allah Allah gafarta mini to wannan ba a kafa hujja da shi a wannan ɓangaren shi ne malai ce fal jawabu amsa akan haka ya ce anna ghayata ha ta'aliqu ghufrani zunubihim ala maji'ihim ilaihi sallallahu alaihi wasallama ya ce makurar abin rataye gafarar zunubansu a kan su zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wastighfari himullah su nemi gafarar Allah su a karan kansu wastighfari ar-rasuli lahum kuma mazalla ya nema musu gafarar Allah wa annahum malaike cewa lumu ina ga wanda zai zama lumu ne ko na kamar limu ya samu kenan limu zai zama gun tamam zai zama wa annahum lumu ala tarki zalika kaga ana aice akai musu makurar aka ce su zo ghufranu dhunubihim ala maji'ihim ila ilahi sallallahu alaihi wasallam za su samu gafaran zunubai su zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su nemi gafaran Allah manzon Allah ne ya musu gafaran Allah sannan wa annahum su wadannan mutanen da aka ce musu walau annahum izzalamu anfusahum an zarge su ne lumu ala tarki zalika an zarge su ne akan bana hakan ba wallahi bane mai girma yace walaysa fiha annahum talabuhu ba wani abu bane wanda nema suka yi wala umiru an yatlubu ko kuma aka umurce su akan su nema balna wace aka yi musu inda kun zo kun nema manzon Allah ya roka muku Allah kuma ku roki Allah ya gafarta muku la wajadullaha tawwabur rahima da sun samu Allah mai yahiya sannan kuma mai rahama wannan bangare na farko malaci wasaniyan abu nabiyu kai kenan ba tila sta musu bace dan sun yi zunubi sai sun zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun roki Allah kuma manzon Allah ya roka musu Allah balle ne mace an da a ce sun yi haka da haka ne amsa ta biyu akan ita wannan ayar annal ayata mu'allaqatun ko mu'allaqatun zalika ala itiyanihi sallallahu alaihi wasallama ayat tara ita yi ne akan mi inda sun zo wajen manzon Allah sai ce wa itiyanuhu ghairu muta'attin kaga in kuka yi laifi ku je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roka muku Allah kuma ku roki Allah Allah ya gafarta muku an so ku haka amma ba a ce dole bane ba inda kake kana yin zamba ka roki Allah subhanahu wataala amsa ta biyu wannan ayar ka tukam tana ratayo ne akan me inda sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayushe lokacin da yake rayi sai ce wa itiyanuhu ghairu muta'attin amma zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ghairu muta'attin wani abu ne wanda baya yuwa ba'da mautihi bayan ya bar duniya eh ina ke ina cikin kabarin shi ke da babu zance ka tafi zuwa gare shi wannan aka ce walau annam izzalamu afus ja'uka a lokacin da yake rayi ba bayan ya bar duniya ba ba'da mautihi malaka ce bayan ya mutu kenan haka ba zai yi ba iz la yumkinu saboda baya yuwa illa itiyanu qabrihi sai dai ku tafi zuwa kabarin shi sai dai zuwa mi kabarin shi to bayan barin shi duniya babu wani sahabi daya cikin sahabi sama da sahabi 100 wanda aka samu yayi haka kaga ba za ka ce basu fahimci ayan nan bane sai Abdullah ibn Abbas dusuna na wanda suka samu shaidan takarda ta cewa malami ne daga manzon Allah manzon Allah ya ce wannan hibru hadhihi al-umma shine malamin al'umman nan kaga ko ka sha kurbi da zahi ba za ka ce bai gane ayan nan ba to ba a taba samu sun tafi ba daga kenan ana nihimi lokacin da manzon Allah yake rayi ba bayan ya bar duniya ba yace wa man atal qabra la yuqalu annahu ata sahib al-qabr illa ala sabili at-tasamuhi wat-tajawuz duk mutumin da ya tafi wajen kabarin wani ba a ciya wani ya tafi wajen wani a sai da ce wani ya tafi kabarin wani ba za ka ce na tafi wajen manzon sai ka ce na tafi kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah ya ce ku je zuwa ga manzon Allah kenan lokacin da yake mi lokacin da yake rayi wannan shine gaba amsa ta biyu kenan abu na farko wannan zuwan da aka ambata musu kenan ba wani abu bane wanda yake na tilas sannan abu na biyu da aka ambata cewa zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yanzu wani abu ne wanda yake bayawa saboda ya bar duniya malaki cewa a sai dai in aka ce wani ya tafi zuwa wani sai dai a ce kabarin wani sai ce illa ala sabili tasamuhi sai dai kawai dai a dan daga kafa a ce zuwa wani amma kowa san kabarin shi ne ka tai wat tajawuz kamar da kawar da kai eh kenan dan kawar da kai dai amma in ma anan keke da keke za a bi kenan kabarin shi ka tai ba wajen shi ka tai ba amsa ta uku akan wannan ayar hiya waqi'atun muayyanatun la tufidu al-umuma bima'anaha wala lafziha malike ce wannan abun da aka ce musu walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka yace wani abu ne wanda ya afku waqi'atun muayyana wani abkakken abu ne wanda yake na daban kenan wani abu ne ya faru sai Allah ya hudi musu haka amma ba ana nihin ka'ida ba ce dole in zaka nemi gafara Allah a lokacin da manzon Allah yake rayuwa a ce sai ka je zuwa gare shi
ba sai ka je zuwa gare shi ba wannan wani abu ya faru sai aka ce musu walau annahum izzalamu afusakum a wannan halin ja'uka fastaghfirullaha wannan yake cewa la tufidul umum wannan bayanin cewa duk lokacin da bawa zai nemi gafaran Allah sai ya je zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ka dauki hadisi da ayoyin saura suna nuna maka akan haka kenan wannan wani abu ne wanda yake na daban a wani hali wanda yazo mai zaman kanshi malike cewa la tufidul umum bi ma'anaha amma anan ba a fahimta haka wala lafziha haka a lafazin ba a fahimtar haka cewa tunda dai aka wada ka dole kowa sai yazo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu inda wani bayani nuna aka haka malike waqa'at fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam yace fa min aina akhadhu at-ta'mima fil hayati wal mamat yace wannan abun ya faru lokacin da manzon Allah yana rayi yace to su waɗanda suka kawo hujja da cewa wai walau annahum izzalamu anfusakum ja'uka cewa zaka iya zuwa kabarin wani ka nemi dauki ka je wajen kabarin wani ka ce ya taimaka muku kuna cikin halin kaza kuna cikin kaza yace ya za a yi ku hada abin da mutun yake rayi da kuma bayan ya riga ya bar duniya ba su haduwa sai suka amma shi at-ta'mimu fil hayati wal mamat a cikin ma abin da mutun yake iyawa yanzu in ya bar duniya yana iya ba sai iya ba duraka wannan duka yana daga cikin abin da za a bada a matsayin hujja malaka ta walau dallat ala al-umum fi al-hayati wal-mamati lakanat mukhassasatan wa maqsuratan ala al-hayati malaka wa dalilu at-takhsis al-akhbaru ash-shar'iyyah dalla ala anna al-amwata la yasma'una wa la yujibuna qala Allah ta'ala malaka ta walau dallat ala al-umum koda a ce wannan ayat ta yi nuni akan cewa ai hadaddan abu ne dole idan ka samu wannan tangarda sai ka je zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil hayati a cikin rayuwar shi wal mamati da mutuwa yace la kanat mukhassasatan ay wa maqsuratan ala al hayat a ce duk wanda ya laifi sai ya zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi gafaran Allah to in ma da haka in ne yace da abun ya kasance mukhassasatan an kebance shi maqsuratan an takaice shi ala al hayati a lokacin da manzon Allah yake rayi to koda yana rayin ba dora ba ce dole sai an yi haka nan ya malika ta wa dalilu takhsis shi kuma dalilin da zai kebance irin waɗannan abubuwa babu wani abin da zai iya kebance su yace in ba al akhbaru shar'iyya ba labari da dalilai na shari'a dalili na shari'a ba mahulki ba ba tatsuniya ba al akhbaru shar'iyya ad-dallati wanda suke nuni ala anna al amwata wanda suke nuni akan cewa lallewa mutanen da suka mutu la yasma'una wala yujibun ai ba sa ji sannan kuma ba sa amsawa wanda kuma dalilin shari'a yana nuni akan haka nan kenan kaga bangare ɗaya na farko idan zamanto an ma ce am ne abin gaba daya to yana nuni a lokacin da manzon Allah yake rayi amma bayan ya bar duniya babu wannan saboda dalilan addini suna nuni akan cewa wanda ya mutu baya ji baya amsawa wannan shi akwai bayani akan shi قال الله تعالى الله كيتوا ان الله يسمع من يشاء الله ينا جيد ده ونده يغا داما وما انت بمسمع من في القبور كاي بك زمانتو مي اي جيد ده ونده يكي cikin kabari ba in anta illa man illa nazir Allah ce kai matsayin ka manzon Allah kawai mai isar da sakon Allah ne amma magana jiyar da wanda yake cikin kabari wannan abu ne na Ubangiji subhanahu wataala kaga umum malaka wa fil hadisi yazo a cikin hadisi alladhi rawahu muslim idza mata ibnu adam idan dan adam ya mutu in qada amaluhu aike shi ya yanke kaf illa min salasin sai ta hanyoyi guda uku na farko sadaqatin jariyatin mutun yayi wata sadaka mai gudana wata rijiya ce wani masallaci ne wata makaranta ce wani abu na alheri wanda al'umma za su rika amfana da shi har bayan ka bar duniyar lada zai rika iske ka aw waladin salihin yad'u lahu ko kuma Allah taimake ka ka mutu ka bar dana kirki rika maka addu'a Allah gafarta wa mahaifina Allah gafarta wa mahaifiyata aw ilmin yuntafa'u bihi ko kuma mutun ya mutu ya bar wani ilimi al'umma suna amfana da shi kake ne aiki gaba daya ne ya yanke in ba ta wannan hanyoyin ba sannan kuma can an ce maka inna Allah yusmi'u man yasha'u wa ma anta bimusmi'in man fil qubur sai ce wali anna sahabata kuma ka duba sahabbai ka tukan din su wa man ba'dahum da ma waɗanda suka zo bayan sahabbai ma fahimu shumula halil maut busu fahimci wannan ayar ba akan cewa ta hada har waɗanda suke matattu wace aya walau annahum izzalamu anfusahum su sahabbai abin da suka fahimta ba su fahimci ba shumuliyatul aya yace waliza ai saboda haka ne ma ya zamanto lam yad'uhu ba su kira ba su roki annabi muhammad ba ko kuma su kiraye shi ba ba'da mauti bayan ya mutu tun kahin abin ne shi akwai abubuwar suka faru da yawa wanda inda a ce akwai wannan damar da sun yi mi da sun nema tun a lokacin za su hara amma ba su yi ba walam ya'ti ilaina annahum kuma babu wani nassi da yazo mana akan cewa su sahabban nan da'awhu ba'da al-mauti sun roki annabi muhammad ko sun nemi addu'a wajen shi bayan ya bar duniya yace kama qad ata ilaina annahum sa'aluhu ad-du'a fi hayati sallallahu alaihi wasallam ai labarin sun wuce alisawa ko wanda sahabbai a lokacin da manzon Allah yake raye za su ce ya rasulullahi ka roƙa mini Allah in zama dan aljanna ya rasulullahi ka roƙa mini Allah in yi kaza ya rasulullahi ka roƙa mini Allah wannan da yawa ya faru amma ba a samu daidai da labari ɗaya ba akan wani sahabi ya nemi wannan a wajen manzon Allah lokacin da yake kwance a cikin kabare shi wannan mas'ala ce tare da fadi mu rika rike abinda muka ji a baya ba ta kare ba malik ya cewa hadisul qalib hadisin da zai magana akan wannan gada ko wani rami da aka yi lokacin da aka yi yakin badar da aka kashe kahurai mutane sha wajen mutum 70 rami aka yi guda daya aka zuba su gaba daya to hadisul qalib yace ta'allaqa al-quburiyyuna al-mubtadi'una bi hadisil qalib wannan hadisin wanda ya bayani akan wannan mashhad na badar su ɗan bid'a al-quburiyyun masu bautan wanda suke cikin kabari suna kafa hujja da shi akan wasu abubuwa kamar haka suka ce annal mauta yasma'un ai wanda suka mutu suna ji ku saurari abin ɗaya bayan ɗaya suka ce wanda suka mutu ai suna ji me dalilin ku suka ce li annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ajaba umara lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yake ma waɗannan suke cikin ramin nan magana bayan sun mutu yana musu magana Umar yake cewa ya rasulullah waɗannan sun mutu ai ba sa ji sai manzon Allah ya ba ma Umar amsa kuma hadisi ne ingantacce ma antum bi asma'a lima aqulu minhum ku bu ku hisu jin abin da nake faɗi ba ku da kuke raye kenan anan wannan wata hadisa ce kayyadadda wani wata hususiyya ce da Allah ya baiwa manzon shi sallallahu alaihi wasallam akan cewa kenan ya ji yadda su Abu Jahl su Utuba su wanda aka sha wannan wajen abinda manzon Allah yake kwara musu akai gashi karshen taurin kanku na hadisi na farko ko kaga wannan shubha ce amsa akan ta zai zo wa bi hadisi sannan da hadisin da yake cewa wa innahu la yasma'u al-ana qar'ani alihim lokacin da aka binne mutumin da aka binne Manzon Allah sai ya ce tabbas yana jin takunta kalman waɗanda suka binne shi suka juya iz atahul malakani a lokacin da mala'iku suka zauna da shi yana ji a wannan lokacin malai ce waɗannan hadisan guda biyu kuma duka su ingantattu ne su waɗanda suke bautan kabari mai suka ce fahtajju ala sama'il amwati bi hadaini alhadisaini sai suka kawo hujja da cewa ai duk wanda ya mutu yana ji me daliluku ga hadisul qalib me hadisu ga hadisin manzo Allah yake cewa wa innahu la yasma'u al-ana qar'ani alihim suka ce rasulun da dinin su wa idha kanu yasma'un idan ya zamanto wanda aka binne ga magarin mutane in kun duya yana jin karan takalman takunta kalman ku lokacin mala'iku sun zauna da shi fa wa idha kanu yasma'unahu fayujibuna ad-da'in kuma su amsa wanda yake kiransu saboda ga an zaunar da su ana tambayar su kuma suna amsawa sai suka ce to ai fa yujibuna da'ida lahum tunda dai ya tabbata suna raye kenan kai ma in kaje ka roke su za su amsa maka kaji zagayen da suka yi eh kewaye aka kewaye suka ce ai fa yujibuna da'ina lahum wal mustaghithina bihim da masu neman tanyo da dauki a wajensu duka suna amsa musu me dalilin ku ai suna raye ga hadisi kaza kuma hadisi ingantattu malik ya cewa fa yaquduna hawaijahum za su amsa kuma su biya bukatun man suke roƙon su sannan kuma wayanalul mustaghisu yake cewa لماذا بغيته والطالب منهم ضالته وقصده سكتي زي ازا امسا ان كان نيمي بيان بكاتها سيما مكا بكاتا يقضون حوائجهم وينال المستغيث wanda ya nemi dauki a wajen su wanda suka mutunna a wajen wanda mutane suke hadi suka ce ai su ma za yanalu za su samu abinda suka nemi daukin bugu ya tahu kenan abinda suka nema wa taliba minhum da wanda ya nema a wajen su dallatahu wani abin shi da ya bace ko wata bukatar shi wa qasdahu da abinda yake nihi in ka je ka roke su ai za su saurare ka tunda ga hadisi sunna cewa mutun yana cikin gaba ne shi yana ji ma yace kamar tadallu bidha yake cewa bidhainika kamar alhadisain kamar yadda suka kafa hujja bidhainika da wadannan ai hadainil hadisain da wadannan hadisan guda biyu ala nadbi qira'atil ahya'i ala quburil almauta akan cewa ana so karatun wadanda suke rayi akan kabarukan wadanda suka mutu to nan malam da ya kawo wadannan hadisan guda biyu wani zai iya kawo maka hujja da cewa abin da yasa muke roƙon waliyai suke cikin kabarukansu ko salihan bayi ko annabawa saboda ai ga hadisi ya nuna cewa suna ji da haka muke nema a wajen su to amsa akan wannan zai zo a gaba mu rike wannan saboda nan mallaka ya kawo ta gaba ta abin da ya shahi qira'atul ahya'i ala quburil mauta akwai wanda zai mutu sai an ji an karanta sautu yasin a saman kabarin shi akwai wanda zai ji a sauti qur'ani a gindin kabarin shi wanda kabe daga cikin ayyukan magabata babu wani dalili na addini da yake tabbatar da shi duk hadisan da suka zo a wannan bangaren da ifai ne rauni gare su sannan kuma abinda ake yi na nafida'u me fida'u fansowa kenan kai tuni din aka ce maka zo ama wanda babanka fida'u ko mamanka fida'u ai rigima ya kamata ai saboda su tuni sun kai shi wato sun aje shi yanzu fanso shi za a yi a dalilin qur'ani da za a karanta wanda bai daga cikin ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta kawai rigima ce shi yasa sai kaga an mutum ba wani kwari gare shi diya ba ba amma cika yi ba eh amma in ka da kwari sosai aljihun ka iya da yau ne to za a zo a take wuke da wurwurin cewa a samu dai a dan wannan a karanta Allah kiyaye iqra'ul qur'ana wad'u Allah bihi wala ta'kulu bihi to wannan karatun da za su yi shi ne daya daga cikin malamai ke ake ambata cewa wannan karatun ya ce na farko ka karanta ƙur'ani ga mutumin da ya mutu wannan ladan ba zai kai zuwa gare shi ka ce ka sadaukantar da ladan zuwa gare shi babu wannan sai dai in wanda ya karanta ƙur'ani nan ɗanka ne shi kuma ɗanka yana cikin sa'ayin da kai wanda Allah ya ce wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura dan ka iya daga cikin kasabinka da haka abinda zai karanta na qur'ani sadaukantar maka wanda zai same ka na lada amma duk wanda ba shi ba in ya karanta kan shi karanta ba a zo ai taron sabkan qur'ani a sabke mutumin da ya mutu to ku sabke maka ku ne kuma hatta da tsarin sabkewa a karan kanshi wani mustalah ne wanda mutanen baya bu san shi ba lokacin sahabbai a ce an yi sabka yanzu wani akwai wanda yake an ka karanta qur'ani tun daga farko ƙarshe Allah ba karanta qul huwallahu a cikin ba ana gama abin kamar ragegge ne su in suka ce qur'ani suna aya ɗaya sunan qur'ani sura ɗaya sunan qur'ani qur'ani su kutum sunan shi qur'ani a cikin sahabbai mutum da suka karanta qur'ani duka daga farko shi ƙarshe wani sura goma wani sura biyar wani kaza haka suke to wanda suka samu ya harrata qur'anin gaba ɗaya kuma ƙuri ya ƙure shaytan ne baya jin has duk wani shigantaka sai ka samu tsayin shi dole manufan aiki duk abin da za ka yi ka tsarkake ya zama to da Allah za ka yi shi kaga babu abin karanta mafi alheri sama da alkurani mai girma babu amma idza qusida bihi Allah in an nuhaci Allah da shi idan ba an nuhaci Allah da shi ba babu ruwan Allah da wannan shi yasa ake magana ikhlasi ikhlasi da aka ce wa ake ikhlasi kai dan Allah kai in ba kai dan Allah ba wala bai da wani amfani to kaga mutun zai zamna ya wahala irin wahala da yake shi harci qur'ani amma sai karshe aikin da zai da shi ba abinda qur'ani yake karantarwa ba sanan wanda zai zo ya karanta wannan abin dan Allah zai da amajin gaza ku to nawa zaka bada akaza a kafa ba kai ma Qur'ani za karanta akaza haza Allah kiyaye to wannan malaika shi a matsayin ce ala nadbi qira'ati al-ahya'i ala quburi mai al-mauta malaka wal jawab amsa akan wannan hadithul qalib yake ce anna hadithul qalib waqa'a ya afkune wannan magana da manzon Allah ya ma wannan kafuran a lokacin da suka mutunna yace mu'jizatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ce wanda Allah ya tabbatar da ita ga manzon Allah kai ko ba manzon Allah bane ba ka mushi magana ji ba jin ka zai mu'jiza ce yace wa khawariqul adati la yuqasu alaiha duk abin da yake khariqul lil ada abin da ya saba ma abin da aka sani a al'adance ana ma ga magana ba mata amma ga manzon Allah yana mata magana ashe wani abu ne wanda daraja ce wanda Allah tabbatar ita ga manzon Allah shi kadai banda wani shi kaga hadisi wannan hadisin shubha da take saman kanshi taimi ta gusa wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka ce mu'jiza kuma shine abin da Allah yake tabbatar da shi akan annabawa abin da ya saba ma abin da aka sani al'ada annabi Isa alayhi salatu wassalam me yake yubri'ul akmaha wal abrasa ko wa yuhyil mauta amma bi idhni man bi idhnillah wana khariqul lil ada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo da alqur'ani mai girma aka ce duniya ku haɗu gaba ki ɗayan ku da ku da aljannu da duk wanda kuke ga za ku iya neman agajin shi ku haɗu ku zo da irin aya irin qur'ani aya etak ya gagari duniya ashe wannan mu'jiza ce annabi Musa alayhi salatu wassalam Allah bashi sanda in ya sake ta ita zaman tomi fa idha hiya hayyatun tas'a me tace mu'jiza ce kai dauki sanda ka sake ta ba abin da za ta zama tana nan a sandan ta to kaga wannan mu'jiza ce Allah tabbatar da ita akan wa akan manzanni saboda ku gane waɗannan mutanen Allah ya aiko su kuma ya sa su tare da wasu abubuwa waɗanda ba a saba ganin shi ba don ku yarda ku gamsu cewa waɗannan mutanen annabawan Allah ne to wannan magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai me yasa Umar ya ce mishi ya ba ki Allah ai sun mutu saboda an san ba a mutumin da ya mutu magana to amma wannan mu'jiza ce Allah ya tabbatar da ita ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ba za ka kawo wannan hadisin ba ka kawo hujja da shi akan cewa kana roƙon wanda yake cikin kabari saboda ai gashin manzon Allah kai manzon Allah ne malaka cewa anna hadith al-qalib waqa'a mu'jizatan li rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khawariqul adati la yuqasu alaiha ba qiyasin wani aiki na addini akan shi malaka fa kaifa wallahu yaqulu ya haka in za ta kasance ka ce za a ma mutumin da ya mutu magana alhali ba mu'jiza ba alhali Allah yana cewa wa ma yastawi al-ahya'u wal amwat ba sa zaman towa da yawar suke raye da suke mace wanda yake raye za ka mishi magana wanda ya mutu ba babu zance ka mishi magana sai Allah yake ce inna Allah yusmi'u man yasha Allah yana jiyar da wanda ya ga dama wannan kahuran a wannan lokacin da manzon Allah yake musu magana Allah ya ga dama ya jiyar da su maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai Allah ce wa ma anta bi musmi'in man fil qubur ka duba kai baka zamanto mai jiyar da wanda yake cikin kabari ba wannan ma da ta faru wani ganin daman ubangiji ne mu'jiza ce Allah tabbatar ita akan ka kina a wannan mawqifin shi kadai ba a kowane mawqifi ba haka Allah ya ga dama yana gwada mishi abin da yake cikin kabarin ma lokacin da yazo wuce wajen wasu kabari guda biyu yace waɗannan wanda suke cikin kabarin innahuma la yu'azzaban ana azabtar da su wa ma yu'azzaban fi kabir abin da yasa ake musu azab ba wani abu ne babba dai annabi manci dai kuma in yazo ba wali bai tsarkaka wa gwada mishi wannan Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha to kaga ana Allah ya ce mishi wa ma anta da manzon Allah yake anan kuma bi musmi'in man fil qubur kenan wancan da ya faru mana hadisul qalib menene wani abu ne na daban Allah ya yi tare da shi to ina ga kai ja mu je haka kawai ka zo ka ce ai zaka ba mutumin daga cikin kabari magana yace babu wannan magana wannan hadisin ba za ka iya kawo hujja da shi ba wa amma al hadisu sani hadisi na biyu shine hadisin wannan da yake cewa innahu la yasma'u al ana qar'ani alihim sai ce hadisin na biyu fal jawabu amsa akai annahu muqayyadun bi tilka sa'ati allati sata'tihi al malakan aka ce manzon sallallahu alaihi wasallam yake hadisi ingantacce in kuka binne mutum kuka juya baya yana jin karan takalmu takur takalmu malaci wannan al'amari yana faruwa a kayyade a wannan lokacin da za a mishi tambayoyin nan allati sata'tihi almalakani wanda malaiku guda biyu za su zo mishi walaysa sama'uhu fi kulli waqtin ba mutumin da ya mutu ba jin shi ba kowane lokaci bane a lokacin da za a mishi tambayoyin nan lokacin za a mai dora wannan kuma ya zo a cikin hadisi ne da ba za su zo su zaunar da shi a mai do mishi ruhin nashi sannan kuma a mishi tambayoyi shi yasa rayuwa akwai kalubale kuma akwai aiki wannan lokacin zai zo mu kowanne daga cikin mu za a danna ka cikin wannan rami ko mala'iku guda za su zo su tambaye ka ya aka yi ya aka wani me daidai me ba daidai ba man rabbuka man nabiyuka ma dinuka man ladhi taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fiikum duka zaka bada amsa in ka bada alhamdulillah idan baka bada ba kuma to nadama ce da tashin hankali to wannan lokacin da aka mai doran ake mishi tambayoyin ne kenan ba za ka ce ba wannan hadisin ka kawo hujja da shi a kowane lokaci kuma ka duba mazala ce yayi a lokacin da aka binne shi aka juya baya amma lokacin da ake binne shi ba baya jin komai ashe wannan an kayyade shi da wani lokaci ne na mishi tambayoyin nan da haka shi wannan ba zai kawo hujja ba akan roƙon mutumin da ya mutu ka je ka sa kabari gaba ka rika roƙon shi wannan baya daga cikin aikin addinin musulunci malaci walaysa sama'uhu fi kulli waqtin wa idha aradta hadha al-bahtha yace in ma kana son ƙarin bayani akan ita wannan mas'alan bizat mabsutan a shimfide maliki ta litarwiya ghalilaka saboda ka kosar da ishirwanka akan wannan mas'alar wa tashfi alilaka ka warkar da rishin lahiyanka na rishin gamsuwa akan wannan mas'alar maliki farje ila risalatin kai koma zuwa ga wani rubutu da aka yi wanda aka mishi sunan cewa al ayatul bayyinat fi adami sama'il amwati ayoyi bayyanannu karara wanda suke nuni akan cewa waɗanda suka mutu ba sa ji wancan na hadisul qalib khususiya ce mu'jiza ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan da aka ce an binne yana jin karan takalma shi kuma an maido ran saboda amshi wannan tambayar ne bayan shi kuma za a sallabe ta wanda malam ya rubuta lil alamati al alusi rahimahullahu ta'ala shubha ta biyar ita ma ta kare sai shubha ta shidda in muka fara tawaida sa ta sai mu tsaya na insha Allah ta'ala kenan sai mu tashi warware shubha ta shidda kenan ba kawai da mutun ya saka gaba ya karanta maka kaza ba a wannan abin da ya karanta maka mai inganci shi wannan abin da ya karanta maka kora ya inganta yaya malumin suka fahimce shi tun daga sahabbai yanzu da ka gane hadisi ne ingantattu guda biyu duka ingantattu ne to amma kuma haka sahabbai suka fahimce su a kaga ba zai kawo hujja na wadannan hadisan ba ya zo ya ritsaya gindin kabarin wani mutum macece ya rika roƙon shi yana kiran shi da sunan cewa ai ga manzon Allah ya ma wanda yake cikin kabari magana to waɗannan masail ne masu muhimmanci me yasa dan adam a duk lokacin da zai bauta wa Allah subhanahu wataala ya zabi abinda Allah ya aiko manzon Allah da shi ka bauta wa Allah da shi wannan shine garanti duk abinda ba wannan ba di yanda yake da yawan mabiya wallahi wahala banza shi zaka samu bangare kaza kowa yana son abu quality mai kyau kalite in wani abu da zaka sa kana neman original in wane ne kowa dai mai kyau yake nima to addini nan ne ya kamata ka nemi mai kyau lahiyayyen addini wankakke daga annabin da Allah ya aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله